I referenced this verse earlier.
Nako ainihin kira wannan littafi dazu.
But if we want to understand who the Son is,
idan ko muna so mu fahimci wane ne dan,
we need to know what it means.
Ya kamata mu fahimci menene ma'anarta.
Jesus said to him, for John 14:6.
Yesu ya ce masa a cikin littafin Yahaya sura 4 aya 6.
Jesus said to him,
Yesu ya ce masa,
I am the way,
ni ne hanya,
the truth,
ni ne gaskiya,
and the life,
ni ne kuma rai.
No one comes to the Father
babu wanda ke zuwa gun uban
except through me,
sai ta wurina.
So what does it mean?
What menene ma'anar wannan kalma?
When he said, he is the way,
inda yace shi ne hanya.
I said this before, but let's go to the verses.
Na bade ta a da amma wannan je cikin ainihin ayoyin.
Hebrews 10,
Ibrahim sura 10,
19 through 22.
Ibrahim sura 10 aya 19 zuwa 22.
Therefore, brethren,
saboda haka ƴan uwa,
having boldness,
samun ainihin wannan kuzari,
to enter the holiest,
da za ku shiga wurin nan ta mai tsarki,
by the blood of Jesus,
ta wurin jinin Yesu Almasihu,
by a new and living way,
ta wurin hanya mai kyau,
which he consecrated for us,
wata sabuwar hanya wanda ya tabbatar mana da ita,
through the veil,
ta wurin ainihin kyalle,
that is his flesh,
wanda ko jikinsa ne,
and having a high priest,
wanda ko yake da babban priest,
having over the house of God,
wanda yake kan gidan Ubangiji,
let us draw near with a true heart,
bari ko mu je gabansa da zuciya ta gaske,
in full assurance of faith,
ta wurin cikakkiyar ban gaskiya,
having our hearts sprinkled,
wanda inda muke da zukatanmu da ke yayyafawa,
from an evil conscience,
daga ainihin ko zuciya ta mugunta,
and our bodies washed,
sannan ko a wanke jikunanmu,
with pure water,
da tsabtacciyar ruwa.
Jesus Christ being the way,
Yesu Almasihu da sanansa,
means that we can follow him,
inda ko cewa za mu iya bin shi,
into the presence of God the Father,
zuwa gaban Ubangiji Allah.
And it's not just that, like a path cut out,
yana nan ne kamar hanya da aka bude ta,
it's a living way,
ainihin hanya ce ta rai.
He doesn't just like a road, cut a road to the Father. He takes us by the hand and brings us to the Father. He is a living way. So he brings us through the veil, into the presence of the Father. And then it says, let us draw near with true hearts, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience. The way that Jesus Christ is the way, is he's the way because he changes our hearts.
Shine hanya ko domin zai canza zukatanmu.
We were talking about,
muna ko magana ne,
women speaking in church,
inda mata za su yi magana a ecclesia,
and people here,
mutane ko anan,
in their conscience,
a cikin tunanin zuciyarsu,
they're saying it is wrong,
za su ce kam ba ta mu tana da kuskure,
to not let a woman speak in church,
inda ba za a bar mata su yi magana a ecclesia ba,
it's wrong because it treats them as second class citizens,
suna cewa bai daidai ba domin ana mai da su sun zama kamar waɗanda suke na kasassu da kan maza.
But what Jesus Christ does,
menene ko Yesu ke yi,
is he cleanses the evil conscience,
yana wanke ainihin riya ta mugunta daga zuciya.
And you go, that's not evil.
Amma ko sai ku ce, ah, wannan ba mugunta bane.
And God goes, yes, it is.
Ambapo Allah zai ce wannan tabbatacciyar mugunta ce.
Women are a sign of judgment.
Su ko mata da ke mulki alama ce ta hukunci.
Women ruling are a sign of judgment.
That's right. Mata da ke mulki alama ce ta la'ana.
Women are a blessing.
Ambapo mata albarka ne.
When they're fulfilling the role God gave.
Idan ko suna cika burin abinda Allah ya kira su saboda shi.
So what it's saying,
abinda yake faɗa shine,
is when we're saved,
shine an cece mu,
God changes our mind.
Allah ya juye zukatanmu.
So what we thought was good,
abinda muke gani cewa nagari ne,
we now see it through the lens of God. Rather than the lens of our own conscience. And this doesn't happen instantly. But it does happen through the word of God. It wasn't my intention. To spend so much time talking.
In jiba ina ainihin wannan fadakarwa.
How it is a rejection of Jesus Christ.
Yadda ko ya zamanto sayayya ne da Yesu Almasihu.
To have women speak in church.
Yadda aka samu mata suna zamanto masu magana a cikin iglesia.
But between questions and how I was led while I was preaching.
Saboda kuma ta wurin tambayoyi da aka yi da kuma yadda Ubangiji ya bi da ni cikin wa'azin.
That's where we ended up.
She is a arata haka.
But here's the thing.
Amma ko ga abin da nake so ku tabbatar.
When you hear the word,
yayin da kuka ji kalmar Allah,
when you hear God say,
idan kuka ji Allah na cewa,
regardless of what you thought walking into this room,
ko da man wane ne ya shiga cikin wannan wuri,
when you hear that God says,
idan kuka ji Allah ya ce,
I judge a people for their wickedness,
zan ko shara'antar da mutane saboda muguntansu,
by giving authority to women,
da wurin ba wa ainihin iko ga mata.
If your conscience has been softened by the Spirit of God, you'll walk out of here with a different understanding of what is evil and what is good. If you don't walk out of here by saying, I was wrong.
Cewa, ah, da na yi kuskure.
My conscience has been cleansed.
Amma ko lamirina ta samu tsaftacewa.
If instead you go,
amma ko idan ka fita nan kana cewa,
God said that, but he didn't mean it.
Allah ya faɗa haka, amma bai yi nufin haka ba ne.
God said that, but that was the old God.
Allah ya faɗa haka, amma Allah da ne.
Now we have the new God.
Amma yanzu muna da sabuwar Allah.
The better God.
Allah da ya fita da kyau.
The God that looks like me because I made him in my image.
Allah da ko yake kama na wannan ina yi shi ne cikin ainihin nawa tsuffa.
If your evil conscience,
idan ko tunaninka ta mugunta,
is not changed,
ba a canza ta ba,
then you don't know the living way.
Tabbatacce ko baka san hanya din nan ta gaske ba.
Because Jesus Christ,
saboda Yesu Almasihu,
he does this to his people.
Yana aikata wannan ma mutanansa.
The word of God,
kalmar Allah kuwa,
is sharper than a two-edged sword.
Tana da kaifi fiye da takoma mai baki biyu.
It discerns the thoughts and intents of the heart.
Tana rarraba tsakanin riyar zuciya da tunanin mutum.
If you walk out of here,
idan ka fito daga nan,
and go, yeah, I heard that.
Ka ce, ah, na ji.
The worst one's gonna have women preach. We're still going to have women speak. We're still going to give women authority. Then do not think that Christ has cleansed your conscience. And the promise is, he cleanses the conscience of everyone he brings to the Father. Because that's what he does as the living way.
a matsayinsa na hanya mai rai.
It is not by our strength.
Ba ta wurin karfinmu bane.
It is not by our power.
Ba ta wurin ikonmu bane.
That we walk the narrow way.
Da za mu yi tafiya a cikin kunkuntar hanya.
It is by the power of God.
Ta wurin ikon Allah ne kawai.
But he promises.
Amma ya alkawari.
He gives that power.
Ya ba da wannan iko.
To those who trust in him.
Ga waɗanda suka dogara gare shi.
That's what it means to be the living way.
Wannan ita ce ma'anar zaman to hanya mai rai.
Is when his people,
inda ko mutanansa,
are walking off the narrow way.
Suna tafiya a gaba da suka bar bin ainihin kunkuntar hanya.
He scourges them.
Idan suka bar bin kunkuntar hanya sai ya zuba musu sunagiya.
He beats them.
Zai zuba musu bulala.
So they have stripes.
Saboda su samu ainihin alamun rauni.
So they get back on the narrow way.
So say, yeah, sai ke dawowa kan hanya mai kyau.
Because he is the living way.
Saboda shi ne hanya mai rai.
And for him to be the living way.
Saboda ko ya zamanto hanyar rai.
He had to die.
Dole ne ya mutu.
Because a sacrifice was needed for our sins.
Saboda ko ana neman hadaya domin dukkan zunubanmu.
We couldn't just be reconciled to the Father without dealing with sin. First John 2, 1 through 4. My little children, these things I write to you so that you may not sin. If anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation for our sins. He had to be the sacrifice.
Dole ne ya zamanto wannan hadaya.
That was made.
Wanda an yi shi.
So that our sins could be forgiven.
Saboda zunubanmu su samu gafara.
A sacrifice needed to be made.
Ainihin ko hadaya ana bukata a yi ta ne.
To reconcile.
Ta ko kawo sulhu.
The Holy of Holies.
Ainihin wuri mai tsarki mai tsarki.
With the holy place.
Da wurin da ke da tsarki kawai.
You know when Jesus Christ returns back?
Kun san lokacin yayin da Yesu Almasihu zai dawo?
The world will be judged by fire.
Ita ko duniya za a mata hukunci da wuta.
And then what happens?
Sai me zai faru?
Do you know?
Kun sani?
Do we dwell in heaven forever?
Muna kasancewa a sama har abada?
No.
Babu.
The first judgment of the whole world.
Ainihin shari'a ta farko wa duniya baki daya
was by water.
An yi ta ne da ruwa.
And when God caused the rain to fall for 40 days.
Da Allah ya sa ruwa ta sauka duniya na shekaru 40.
And Noah and the ark was saved.
Sannan ko Noah a cikin wannan jirgi ya samu ya tsira.
When the water receded a year later.
Da ko ruwan ta sauka a shekaru da suka biyo baya.
Was the world gone?
Ita ko dukkan duniyan da ke a da ta shuɗe.
No.
A'a.
Otherwise there wouldn't be a world here.
Idan ko ba haka ba ai ba za mu samu duniya a nan ba.
The world was remade.
Amma ko an sake sauya an rafa duniyar.
When Christ was remade with water.
Inda ko shi Kristi da aka mai da shi da ruwa.
When Christ returns.
Yayin da Yesu ko zai dawo.
All of creation will be remade.
Dukkan halitta ko za a sake tsarrafa ta.
When he judges it with fire.
Yayin da ya shara'anta ta da wuta.
And the world.
Sannan ko duka duniya.
Will be joined with the heavens.
Za a hada ta tare da sammai.
And it will be the new heaven and the new earth.
Za ta zama sabuwar sama da kuma sabuwar duniya.
There's the Holy of Holies.
Akwai ko wuri mai tsarki da sarki.
There's the holy place.
Akwai wuri mai tsarki.
God makes the two one.
Allah ko zai hada duka biyun su zama daya.
That's what Jesus Christ came to do.
Abinda Yesu Almasihu ya zo yayi kenan.
Which is why.
Shi yasa.
His sacrifice was not just for us. He himself is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the whole world. Man wants to be so egotistical that we want to think everything Christ did was about us. Christ didn't come for us. Christ came to reconcile the world with the Father. He was the propitiation for the elect. He paid for our sins, but not just our sins. His propitiation turns sin from the whole creation. Everybody knows John 3:16. But do you understand what it means? For God so loved the world. What did Jesus Christ come for? What is he the way to the Father for? People want to read the second part. That whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Do you understand what the verse is actually saying, though? Jesus Christ came because God the Father so loved creation. He so loved everything that he made. He had to fix the problem of sin. So he wouldn't be separated from his creation. So he sent his only begotten Son. So that there will be people who believe. And then through the people that believe, the knowledge of the glory of God will fill the earth as the waters cover the sea. That's what Jesus Christ came to. He came to defeat the enemies of God. So he can come to remove death. Don't make God small. Don't make the sacrifice of Christ small. And say his sacrifice is not for the whole world. His sacrifice is not just for those who believe. It is for the whole world. Somebody might hear that.
When it was a juana,
you go, you're saying everybody will be saved. No, I'm saying the trees will be saved. All death will be removed. There'll be no poverty. There'll be no suffering. There'll be no deformed animals. All the things that sin has done in the world. Christ came to fix them.
Domin ya gyara su.
But understand what he does.
Amma ku mun fahimci dalilin da yasa yake aikata wannan.
Not to the dogs.
Ba ka ga ainihin karnuka ba.
Because they can't believe.
Saboda karnuka ba za su iya gaskatawa ba.
Not to trees.
Ba ma itatuwa ba.
Because they do believe in the way they can believe.
Saboda ku su kan ba za su iya gaskatawa
ba. Romans 8.
A cikin Romawa sura.
Says the whole creation is groaning together.
Yace dukkan halitta ta kasance tare.
Waiting for the revelation of the sons of God.
Tana sauraron ainihin bayyanuwar dan Allah.
All of creation.
Dukkan duniya.
Is groaning.
Tana ainihin kor nish.
Waiting for God to remove all the sin and remake it in holiness.
Tana jiran lokacin da za a cire duka zunubi a maida ita mai tsarki.
But when he does that,
amma ko yayin da ya haka,
it says in Matthew 13,
ya faɗa cikin Matta sura 13,
verse 41,
aya 41,
that when he does that,
ya ce idan ko ya haka,
the Son of Man will send out his angels.
Ainihin ko dan mutum zai turo mala'ikunsa.
And they will gather out of his kingdom.
Za su tattaru su zo ga ainihin mulkinsa.
And his kingdom is the whole world.
Sannan ko mulkinsa ita ce dukkan duniya.
They will gather out of his kingdom.
Za su tattaru daga cikin dukkan mulkinsa.
All things that offend.
Dukkan abubuwa da suke kawo rauni.
And those who practice lawlessness. Though, let me tell you what practicing lawlessness is. The Bible says, women stay silent in church. You go, but they have good things to say. That's lawlessness. Lawlessness is saying you don't care what God commands. That is the sin that everyone who goes to hell goes to hell for. Not the detail, but the rejection of God as the one who can tell you what to do. All those who practice lawlessness. All those who say, I don't care what God says. They all go to hell. To burn for eternity. Where the worm does not die. The fire does not consume. God so loved the world.
Allah da kansa ya kaunaci dukkan duniya.
He sent his only begotten son.
Ya kuma turo ɗansa kadai makadaice.
To be the propitiation.
Ya zamanto matsakankani tsakanin
the world.
Ma duniya baki daya.
So he's the way.
Shine ko hanya.
He's also the truth.
Shine kuma gaskiya.
John 8,
a cikin Yahaya sura 8,
42 through
45.
Jesus said to them,
Yesu ko sai ya ce musu,
if God were your father,
idan ko Allah ne ubanku,
you would love me.
Za ku kaunace ni.
And came, for I proceeded forth from God.
Saboda ko na haka wannan ne daga gun Ubangiji.
Nor have I come of myself.
Ba wai na kawo su don kaina ba.
But he sent me.
Shi ne ya aiko ni.
Why do you not understand my speech?
Yaya ne ba ku fahimci ainihin kalamuta ba?
Because you are not able to listen to my word.
Saboda ba ku saurari kalmata ba.
You are of your father the devil.
Ku ko na ubanku ne shaitan.
And the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Satan is the opposite of Christ. Jesus Christ is the truth.
Yes, Almasihu shine gaskiya.
Let me give you an example of being a liar.
Baran ku ba ku alamun zaman to makaryaci.
How Satan is a liar.
Yadda ko shedan makaryaci ne.
Because he says he will be victorious.
Domin ko yace zai zamo da nasara.
And at the same time,
wannan lokacin,
he knows a day has been appointed for his judgment.
Ya sani cewa an ainihin shirya rana da ke zuwa domin shari'arsa.
He is a liar to himself.
Shi ko makaryaci ne wa kansa.
When he rebelled against God,
idan ko ya tsayaya da Allah,
he knew he could never win.
Ya san cewa ba za ya taba yin nasara ba.
He is not God.
Shi fa ba Allah bane.
He's a creature.
Shi halitta ne.
Satan's far closer to you and me.
Yanda ko yake ce dai yake kusa da kai da ni.
Than he is to God.
Fiye da yadda yake da Allah.
Because God.
Saboda Allah
a creature.
Allah ba halitta bane.
We are creatures.
Mu ko halittu ne.
Satan is a creature.
Shaytan kansa halitta ne.
So as a creature, he knows he will never succeed
against the Creator.
But yet in the wilderness,
amma kuma a cikin wannan doguwar daji,
when Christ fasts for 40 days,
inda Yesu Almasihu yayi azumi na kwana 40,
Satan, who knows he can never win,
shaytan ne sai ba zai taba yin nasara ba,
thinks he can win,
yana ga kaman zai yi nasara.
He's a liar.
Shi ko makaryaci ne.
Compare that to Christ.
Ko ainihin kwatanta wannan da Kristi.
Everything Christ said was true.
Dukkan abubuwa da Kristi ya faɗa gaskiya ne.
Jesus Christ came to destroy falsehood.
Yesu Almasihu ya zo ne domin ya halakar da ruɗani.
Because lies are of the resources of the devil.
Saboda ƙarya ko ainihin ayyukan magabci ne.
And he came.
Shi ko ya zo.
To destroy.
Ya halakas da.
The works of the devil.
Ayyukan shaitan.
It's a big deal.
Wannan babban matsala ce.
When you accept lying in your church.
Idan kuna amincewa da ƙarya a cikin majami'unku.
Churches, synagogues of Satan.
Ecclesiusun zamanto ainihin gidan shaitan.
Have liars in them.
Zaka samu makaryata a ciki.
Congregations of the people of God.
Ainihin ko taron masu bi.
Do not.
Karku.
You do the works of your father.
Kuna ko aikata aikin ubanku ne.
Christ is truth.
Kristi ko shine gaskiya.
Which means Christians must walk in the way of truth.
Ma'anarsa shine dole ne Krista su yi tafiya a cikin gaskiya.
If you think,
idan kuna gani kamar,
you can be a liar,
zaka zamanto makaryaci,
and worship Jesus Christ,
sannan kuma kai bautar Yesu Almasihu.
God says,
Allah ya ce,
whenever anybody lies,
duk lokacin da kowane ne ya ƙarya,
whenever anyone lies,
yayin da kowane ne ya ƙarya,
for any reason,
da kowane dalili,
maybe they think something good will come out of it.
Ba mamaki suna ga kamar wani abin kirki zai fita daga ciki.
I'll lie to my wife.
Ah, bari ni ƙarya wa matata.
That will be an encouragement to her.
Ba mamaki ko zai zamanto mata ainihin kashe ne ƙarfafawa.
Oh, you look so beautiful today.
Ah, sai ka ce mata, ah, mata ma kin yi kyau wannan safiya.
No, she's having a bad day.
Ba mamaki ko tana da ɗan matsalan rayuwa na wannan ranar.
So I'll lie to her and this will help encourage her.
Ba zan yi mata ƙarya kawai zai ɗan taimaka mata ta ɗan samu murmushi a rayuwa.
That is the work of Satan. It's not the motives that make it right or wrong. All lying is wrong. Every single lie comes from Satan. Regardless of how you might think you're doing a good thing, it is satanic. Isaiah writes, we're quoting God, whenever you lie, it is because you have forgotten that I am God. If you believe in God, if you trust that He is in control of all things, if you believe that in Him you live and move and have your being, then the only way you can lie, the only way that you can rebel against the truth, who is Jesus Christ, is by forgetting God. God is true, and He's the life. He's the life. He's the way to eternal life. John 11:25. Jesus said to him, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Death came into the world because of the words of Satan, because of the sin of Adam. And Jesus Christ is going to make the world eternal again. Everything that we see around us is a picture of death and decay. You sweep the floor, and it gets filthy right away. You paint a door, and the paint starts to peel immediately. Everything is about decay. Everything is about temporal things. Jesus Christ came to make everything eternal. Even those who offend him, even those who practice lawlessness, they become eternal in hell for eternity. They will suffer for their sins. Jesus Christ is the life. He is the life. He causes everything to have eternal life, even those that have eternal death. 1 Corinthians 15:32. If in the matter of man, I have fought with the beast at Ephesus, what advantages is it to me? If the dead do not rise, let us eat, drink, for tomorrow we die. The resurrection is why you should serve God.
Shine dalilin da yasa za ku bauta wa Allah.
If you don't believe in eternal life,
idan ku ba ku gaskata da rai madawwami ba,
if you don't understand that's what God bought for you,
idan ku ba ku fahimci cewa shine Allah ya tsaya muku ba, physical abayyane ta jiki,
resurrection
ita ku tashin matattu,
in perfect holiness
inda ke da ainihin cikakkiyar sarki,
so you can be in the presence of God the Father,
saboda ku zamanto a karkashin ni'imar Ubangiji Allah,
in the presence of God the Son,
da kuma ainihin Ubangiji Da,
for all eternity,
da har abada.
Then Paul says,
sai ku Bitrus ya ce,
you might as well go get drunk.
Za ku iya je ku ku zamanto mashaya.
None of Christianity,
babu dukkan Christianity,
has any value,
da kake da wata ma'ana,
unless the value is that you receive eternal life.
Sai dai ku idan ainihin kun mura daga rai madawwami.
We've had some interesting adventures together.
Mun samu ainihin wa'ansu abubuwa da suke da ma'ana tare.
We've been in the midst of riots.
Mun ko kasance a cikin ainihin hargitsai da yawa da ke a wannan kasa.
We drove from Jos to Kaduna in the middle of the night.
Mun ko bar Jos zuwa Kaduna cikin dare.
We've driven around Gombe.
Mun ko yawo a cikin Gombe.
We were near Miango 3 weeks after 200 odd people were killed.
Mun je Miango bayan an kashe mutane kusan 300 a lokaci ɗaya.
The first time I came, somebody was killed about a mile away from us.
Lokacin da nazo wani ma an kashe shi kusa da inda muke.
If I didn't trust in eternal life,
idan ko ban gaskata da rai madawwami ba,
I wouldn't be here.
Ba zan kasance a nan ba.
But if God chooses to kill me,
amma idan Allah ya ga daman kashe ni,
so what?
Sai me?
I go to be with Christ.
Sai in je in kasance da Kristi.
Unless you trust in eternal life,
sai ko kun gaskata da rai madawwami,
you cannot have the ministry,
ba za ku iya samun wannan bishara,
God wants you to have,
wanda Allah ke bukata daga gare ku ba.
Trusting in eternal life,
ainihin gaskata da rai madawwami,
is the source of boldness,
ita ce ainihin daman samun kuzari.
It's how a pastor,
ita ce yadda pastor,
goes, well, my denomination teaches this.
Zai je wata ecclesia ya wa'azi a wannan gefe.
I'll use the example we've been using all morning or all day.
Ko kuma yi amfani da alamu da muke amfani da ita tun tuniba.
My denomination says I must ordain women.
Inda ko a wannan majami'un suna raɗa mata.
Eternal life, trusting in Christ,
ainihin ko gaskata da Kristi,
for eternal life,
saboda rai madawwami,
is how you go, no,
shine zaka ce,
I must obey God,
dole ne yi biyayya da Allah,
and not man,
ba mutum ba.
It's how Shadrach, Meshach, and Abednego could stand before Nebuchadnezzar. And he said, bow before my statue. And they said, no. You can throw us into the furnace.
Zaka iya ainihin put sa mu cikin wannan wuta.
God might save us.
Allah zai iya ceton mu.
God might not.
Amma Allah ba zai cece mu ba in ya ga dama.
But we trust in God.
Amma ko mu mun gaskata da wannan Allah.
That's how you can say that.
Ta haka ne ko zaka iya furtan wannan.
Because you know.
Saboda kana da sani.
If God ends this life,
idan ko Allah ya tsayar da wannan rayuwa,
you have a promise of a better life.
Kana da alƙawarin wata rayuwa da.
Because trust and belief in Jesus Christ.
Saboda gaskatawa da amincewa cikin Kristi.
Is believing that he is the life. That's how you can be bold. That's how Paul could look at the people that were plotting to kill him in Ephesus. That's how Paul could get stoned so that they were sure he was dead and stand up and walk back into the same exact Because his hope was not in this life. His trust was not in this life. His trust was in Christ. And because his trust was in Christ, if God took this life, so what?
Say me.
He has a better life. In Hebrews 11, it gives the list of all these people. Enoch, Noah,
Nuhu,
Abraham,
Ibrahim,
Jacob,
Yaqub,
Sarah,
Saraya,
goes on.
Ya ci gaba da ambatansu.
In all of them,
kuma cikin dukkansu,
could have the boldness
dukkansu suna da wannan ainihin kuzari
to do what they did.
So yi abin da suka aikata.
Because they had one belief.
Saboda suna da gaskatawa guda daya.
They desired a better country.
Suna ko marmarin wata kasa daban.
That is a heavenly country.
Wannan kasa wadda take ta sama.
Therefore God is not ashamed.
Saboda ko haka Allah baya kunyata ba.
To be called their God.
Yako ake kira sunansa Allahnsu.
Because for he has prepared.
Saboda yana a shirye ne.
A city for them.
Ya shirya musu wannan babban kasa.
They were all saved.
Za a cece su dukansu.
Because they believed in eternal life. And so they could overthrow kingdoms. They could be sawn in two. They could have all those things happen. Verse 37, they were stoned. They were sawn in two. They were tempted. They were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. And the reason they could do that is their hope wasn't in this world. Their hope was in Christ. Because Christ is the life. Christ is the way.
Yesu Kristi shine hanya.
He is the truth.
Shine kuma gaskiya.
He is the life.
Shine kuma rai.